الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna yammaci na 24 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a masallacin Jibuis da ke wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna littafi ne na babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 64 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 86 inda aka yi bayani akan farkon abinda aka farlanta mana na salloli a yini da dare guda 50 ne sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nema mana sauki ya nema mana alfarma wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala na a sassauta mana kuma haka Allah ta'ala ya yi ta sassauta mana ya yi ta rangwanta mana har sai da aka mayar da ita guda 5 kamar yadda muke sallatar ta a yau kuma amma ladanta yana nan guda 50 a mizani wannan shine ainihin abinda Allah ta'ala ya alkawarta ga wanda ya sallaci waɗannan salloli guda 5 za a bashi ladan guda 50 din na farko da aka shar'anta sannan duk wanda yace sallolin farilla waɗanda muke yi azhar la'asr magharba isha asuba sun wuce guda 5 din nan to ya zo da ƙari cikin addini kuma ya zo da abinda addini ba zai karba ba wanda shine bid'a haka wanda yace ba su kai guda 5 din ba shi ma kamar yanda an samu wata kungiya cikin yan bid'a da ma'abota bata da suka ce sallolin farillan nan guda 3 ne rak ba guda 5 ba da haka sallolin nan a alqur'ani da sunna da ijma'in musulmi wato salloli ne guda 5 kamar yanda Allah ta'ala ya ishara zuwa ga haka cikin suratul Isra aya ta 78 sannan da kuma ainihin lokutan sallolin su ma lokuta ne waɗanda suke ƙayyadaddu kuma ainihin wato an riga an sanya wa kowace sallah farkon lokacinta da ƙarshe shi ma Allah ta'ala ya yi bayani game da lokacin sallah ɗin a cikin suratul Nisa aya ta 103 sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani game da waɗanda aka yi musu hanzari ko ake karɓar uzurinsu in suka bar lokacin sallah ya wuce ba tare da sun yi ba shine mai bacci da mai mantuwa amma wanda ya ganganta barin sallah har lokacin ta ya fita to wannan bisa zance cikin zantutukan malamai to ko ya sallace ta bata inganta ba domin ya sallaci sallar da ba ita Allah ta'ala ya umarce shi ba sallar da Allah ya umarce shi ya sanya mata lokaci kuma bai ba wannan lokacin da haka yanzu wannan sallar da zai yi ba ramuwa bace wata sallah ce wanda shi kuma shi zai neman mata suna ya neman mata muhalli amma wanda Allah ta'ala yake bukata lokacin ta ya riga ya wuce wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai kamar yanda mun tattauna duk a satin da ya gabata sannan ainihin wato mun tattauna a gabata 87 inda malamai yake cewa zakka ana yin ta ne daga dukiya da amfanin gona da dabbobi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa idan mai dukiya ko dukiyar kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona ya raba da kansa ya mika ta zuwa ga waɗanda ya halatta a basu zakka zakkarsa ta yi in kuma ya mika wa shugaba ya raba a madadinsa shi ma dai duk babu matsala wannan shi ma duk mun tattauna a kai insha Allah da aka za mu tashi gaba ta 88 qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa alam anna awwal al islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu imam al barbahari yace ka sani anna awwal al islam farkon musulunci shahadatu an la ilaha illa Allah ita ce kalmar shahada shaidawa babu wani abun kadaitawa da bauta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma lallai haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzansa ne wa anna ma qalahu Allah kama qala wala khulfa lima qala wa huwa inda ma qala wa anna ma qala Allah kuma haqiqa abinda Allah yace kama qala haka abin zai kasance kaman yanda yace wala khulfa babu sabawa lima qala game da abinda Allah ya faɗa wa huwa inda ma qala kuma abin zai wakana a yanda ya faɗe shi wal imanu bi shara'i kullaha sannan gaba ta 90 shine imani da shari'o'in musulunci gabaki daya wannan sune gabobi guda uku da Imam al-Barbahari ya faɗa kai da cewa farkon musulunci kalmar shahada sannan gaba ta 89 ka yarda cewa duk abin da Allah ya faɗa haka abin yake babu ƙari babu ragi babu kankarewa babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana sannan idan Allah ta'ala ya alƙawari cikawa yake babu sabani cikin ko ba sabawa cikin abin da Allah ya faɗa sannan wa huwa inda ma qala kuma abin zai kasance ya wato a yanda Allah ta'ala ya faɗe shi gaba ta 90 kuma shine kai imani da sauran shari'o'in musulunci banda ita kalmar shahada din asharh الشيخ فوزان الفوزان رحمه الله زي من قارن بياني غمد ودنن غبوبي غدا اكو ده امام البربهاري يكاو قال رحمه الله واعلم ايها المسلم يتي كسني يا كاي مسلمي يا طالب العلم يا كاي مي نيمن علمي اي تحقق وتبين ان اول الاسلام كتبتر كسني farkon musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah huma ar-rukunul awwal min arkanil islam wadannan kalmomi guda biyu sune ainin wato rukuni na farko sune shishike na farko sune murhu na farko daga cikin murahu musulunci sune shishike na farko daga cikin shikashikan musulunci kaba fi hadithi jibril kamar yanda bayani yazo a cikin hadithin malaika jibril inda wata rana yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a suffar wani bako wanda ba san shi ba yazo yana sanye da fararen kaya sannan yazo cikin kyakkyawar kamala da yanayi mai kyau yazo ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce abin ya ba su mamaki gashi dai bako alamun matafi ne amma babu alamar tafiya ba alamar ya gaji babu kura babu zufa a tattare da shi yazo ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam irin zaman da almajiri yake yi a gaban malamin sa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda hudu zuwa guda biyar farko yace lamma sa'ala annabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace akhbirni anil islam ni ina son in san menene musulunci ka bani labarin me musulunci in aka ce kai musulmi ne ana nufin me qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa malaika jibrilu bayani yace al islamu musulunci an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila
yace abinda ake kira musulunci shine ka shaida, ka yadda, ka tabbatar, ka amince babu wani abun bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah, sannan ka tabbatar annabi Muhammad manzon Allah ne, sannan ka tsaida sallah, ka bada zakka, kai azumin watan Ramadan, ka je aikin haji in ka samu dama. Duk wanda yake da wannan kudirin ya yadda da abubuwan nan guda biyar, shi ake kira musulmi, kuma waɗannan abubuwan guda biyar sune musulunci. Kana cire guda ɗaya, to ka cire tubali daga cikin tubalan da aka gina musulunci a kai, don haka musuluncin zai zama careful, zai zama gurgu, don haka musuluncin mutum zai zama ba karɓaɓɓe ba, ba cikakke ba, domin ya janye guda ɗaya daga cikin rukunai da shikashikai da tubalan da aka gina musulunci a kai. Don haka kenan sai mutum ya yadda babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah, sai ya yadda da manzancin annabi Muhammad, sai ya zama yana tsaye da sallah, in yana da dukiya yana fitar da zakka, in ma ba shi da ita to yayi imani da cewa zakka tana cikin shikashikan musulunci, kuma in Allah ya hore masa zai fitar. Sai yayi azumin watan Ramadan, sannan sai ya je aikin haji in ya samu iko. To wanda yake da ya cika waɗannan shi ake kira musulmi. Fashahadatani awwalu ma yud'a ilaihin nasu, kalmomin shahadan nan guda biyu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, su ne farkon abin da ake kiran mutane zuwa gare shi. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Manzon Allah ya ce an umarce ni na yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah. A yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah. Allah madaukakin sarki ya halicce su kuma su dinga bautawa wani, ya kamata a dawo da su kan doka da oda, ai musu talalama, ai musu wa'azi, yin sun ki a yake su, taimakon su akai. Idan garin ya kasu aka salwantarwa da mutum gaba, an dai taimake shi in ya dawo, in an kashe shi ma duk da ya mutu yana kafiri an takaita masa, domin da ya tsawar rai a cikin kafirci gara ya gajartar, wato ya gajeran kwana a cikin kafirci. Da haka alal akalli ko da bai musulunta ba, to an rage masa dogon zango, an rage masa wahala. Don haka wannan shine abu na farko da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane a kansa har sai sun ce la ilaha illallah. Fa idza qaluha, idan suka fada su waɗannan kalmomin guda biyu ba sa rabuwa, in aka fade su duka shikenan, in ba a fade su ba aka fadi daya, to dayar tana wakiltar daya. Idan aka ce an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah, to akwai Muhammadur Rasulullah a ciki, kalmomi ne mutalazimai ba sa rabuwa. Da haka in an fadi daya, to dayan ma yana nan. Ina fata an gane. Fa idza qaluha, in suka fadi wannan kalma, asamu minni dima'ahum, sun tsare jinanan su daga gare ni, wa amwalahum, sun tsare dukiyoyin su daga gare ni, illa bi haqqil islam, sai abin da ya shafi haƙin musulunci. Ma'ana da zaran mutun ya fadi wannan kalma, to ya zama ma'asumud dam, jininsa ya zamanto tsararren jini, baya halatta a zubar da jininsa bayan ya faɗi wannan kalma. Sannan dukiyarsa tsararriyar dukiya ce, baya halatta a ci dukiyarsa ainihin, wato bayan ya faɗi wannan kalma. Sai abin da ya shafi haƙƙin musulunci, in ya taɓa jinin wani to shi ma sai a taɓa nasa, sai kuma haƙƙin musulunci na fitar da zakka a cikin dukiyarsa. Wa hisabuhum ala Allah, hisabun su yana wurin Allah. Ma'ana anan shine in sun faɗe ta a zahiri, ayyuka na gaɓoɓi sun aiwatar, to ko da a zuciyarsu ba haka suke nufi ba, kai an ce kai amfani ne da zahiri, baɗinin kuma sai an je lahira. Shine wa hisabuhum ala Allah ta'ala, nahnu nahkumu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sara'ir, an ce mai amfani ne da zahiri, baɗinin kuma sai mu bawa Allah. Da haka a zahiri yayi kalmar shahada, gashi yana sallah, gashi yana aiwatar da rukunan musulunci, za mu mu'amalance shi a matsayin musulmi, ba za mu zubar da jininsa ba, ba za mu ci dukiyarsa ba. Da gaske ne har zuciyarsa wannan musuluncin, ko ba da gaske ba ne, to mu abinda aka ce mai amfani da shi zahirin shine wa hisabuhum ala Allah, hisabunsu na da gaske suka yi ko ba da gaske ba, shi kuma yana wurin Allah. Walamma arsala mu'adhan ila al-yaman, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'azu a matsayin mai kira zuwa musulunci, mai wa'azi, zuwa kasar Yaman, qala lahu, sai annabi ya cewa Mu'az, innaka tati qauman min ahli alkitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilay shahadata an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Sai yace Mu'azu, zaka je kasar Yaman. Kasar Yaman kuma mutane ne ahlul kitab, ma'abota littafi. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi, farkon abinda zaka kiraye su izuwa gare shi ya kasance shahadata an la ilaha illa Allah, shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne. Domin da zarar wannan ya shiga cikin zuciya, to sauran abubuwan da za su biyo baya zai yi wa mutum sauki ya iya yadda da su, ya karba kuma ya aikata. Da imani ya shiga, to mutum zai iya sallah. In an ce ya raba dukiyarsa 40 ya bada kashi ɗaya wa talakawa, zai iya cirewa. In yana da wadata aka ce ya je ya ziyarci ɗakin Makka, duk da akwai wahala aikin haji zai je. In an ce watan Ramadan in ya kama kar ya ci abinci da rana har sai kwana 29 ko 30, tunda da imani ji zai iya. Zai. Shi yasa farkon abin da ake so ai ta karantar da mutane tauhidi, ai ta karantar da mutane aqida, ai ta karantar da mutane imani. Dan in imani ya tabbata a cikin zukatan mutane, to duk abubuwan da kake ganin suna da wahalar yi, imani zai sa a yi su. Idan da imani, mota imani za ta tuka mutum zuwa ya yi sallah, za ta tuka shi zuwa ya fitar da zaka, za ta tuka shi zuwa ya je aikin haji, za ta tuka shi zuwa ga yin azumi da sauran dukkan shari'o'in musulunci. Amma babu imani, to komai sai ya zama to yana yi wa zuciya nauyi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'azu, zan tura ka a matsayinka na mai wa'azi, a matsayinka na liman kasar Yaman, amma in ka je karka damu da sai sun yi sallah yanzu. Karka yi ta kiran suka ce sai sun raba dukiyarsu sun bada zakka, ba za su fahimce ka ba. Karka ce su je aikin haji a karan farko, ba za su je ba. Karka ce su yi azumin watan Ramadan, ba su saba ba, ba za su yi ba. Abinda za ka yi ta kokari su yi imani, ka tabbatar sun yarda da Allah shine abun bauta, annabi Muhammadu kuma ma'aikin Allah ne. In kai wannan shine farkon aikin da za ka yi, sauran kuma sai ya biyo daga baya. Fa hadhihi awwalu ma yud'a ilayhi an-nas, jama'a wannan shine farkon abin da ake kiran mutane zuwa gare shi. Duk inda ka je, ƙauyuka ne, burane ne, farkon abin da shi yasa Malam Abdurrahman al-Akhdari, malam mai lahallari, Allah ya ji kansa da rahama, yace awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imanihi, farkon abin da yake wajaba akan baligi inganta imaninsa. In imani yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farḍa 'ainihi, sannan daga baya kuma sai ya kokarin sanin abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi, ka ahkamis salati, kama hukunce-hukuncen sallah, wadhaharati da na tsarki, wasiyami da na azumi. Haka mai lahallari yace ko, to kaga farko sai ce awwalu ma yajibu 'alal mukallafi, sai ce tashihu imani. Dan in wancan bai samu ba, to sauran ma kakkai tsammanin za su samu. Li'annahu huwa al-madkhalu ila din al-islam, domin waccan kalmar shahada din ita ce wato mashiga zuwa addinin musulunci. Amma man yatahawalu bit tauhid, amma duk wanda kaga yana wulakanta tauhidi, yana wulakantar da tauhidi, wala yahtammu bihi, baya damuwa da harkar tauhidi, min ashabi da'awat, daga cikin ma'abota da'awa zuwa musulunci, duk da'i mai kira zuwa ga addini kaga baya bawa bangaren tauhidi muhimmanci, baya karantar da mutane ya sanya musu littafan tauhidi ya karantar da su, awul manahijid da'awiyya, ko kuma wasu manhaj, wato wasu tsare-tsare irin na da'awa al-mu'asira irin ta zamani yanzu da ake yi, kaga mutum baya sirkawa da tauhidi, yana karantar da mutane addini amma babu tauhidi a ciki, baya kiran mutane zuwa ga tauhidi, fa hadha mukhalifun li hadha al-asl al-azim, to wannan da'i din, wannan mai wa'azin, to gaskiya ya saba da wannan asali mai girma a musulunci. Farko da ka bude, an bude zaben masallaci a fara sawa mutane tauhidi, sawa mutane tauhidi. In ma ana ci gaba da tafiya, ko da za a sa littafin fiqh ko littafin al-akhlaq, gyaran halaye da dabi'u, to lalle a dinga gaya wa mutane tauhidi, dinga karantar da mutane. Da haka din mai da'awar da kaga baya sirkawa da harkar tauhidi, baya kulawa da tauhidi, baya mahimmantar da tauhidi a karantarwarsa, to gaskiyar magana wannan ya saba da wannan asali wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suka fara da shi, kuma annabi duk waɗanda ya aika a matsayinsu na du'at, zuwa kabilu da wurare daban-daban, wannan shine hudubar da yake fara musu su fara kiran mutane zuwa ga tauhidi, su fara karantar da mutane tauhidi. Walaysa al-maqsud min ash-shahadatayn at-talaffuz bihima faqad, ba wai ana nufin kalmomin shahadan nan ka furta su da baki ba kawai, ba shi ake nufi ba. Kai ta yawo kan titi ma kana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan ba shi bane abinda ake bukata, wato abinda ya shafi kalmar shahada. Walakin al-maqsuda, abinda ake nufi at-talaffuz bihima, furta su ma'a ma'rifati ma'anahuma, tare da sanin ma'anarsu. In ka ce la ilaha illallah, kana ta yin zikirinta, kana yawan fadan la ilaha illallah, ka san me take nufi kuwa? Kana ta muhammadur rasulullah, muhammadur rasulullah, ka san wannan kalmar ta muhammadur rasulullah jumla ce ita takaitacciya, ka san ma'anarta kuwa? To daga cikin yadda da la ilaha illallah bayan ka furta ta, daga cikin yadda da muhammadur rasulullah bayan ka furta, to kuma kai ta bibiyar ya me ake nufi da la ilaha illallah dinnan. Domin abu biyu ta kunsa, akwai korewa, akwai tabbatarwa. Me aka kore, me kuma aka tabbatar? Shin abinda aka kore kai ma kana korewa? Abinda aka tabbatar kana tabbatarwa? Kar ka dinga tufka da warwara, ga bakinka yana faɗin abinda aikinka ba haka yake nunawa ba. Shi yasa bayan ka ce la ilaha illallah, je ka samu wani malami da ka yadda da shi ya ma fashin bakin menene ma'anar la ilaha illallah. In ka ce muhammadur rasulullah, ta kunshi abubuwa wajen guda uku ko hudu: da'atuhu fi ma amara, tasdiquhu fi ma akhbara, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa an la yu'badu Allah illa bima shara. Ka san wannan ma'anar? Ko kawo furta ta kake, kar ka zo kana muhammadur rasulullah, ka je ranar tashin alkiyama ma ba za ta iya ainihin wato wannan kalma ta kasa belinka a gaban Allah, domin baka aikata ma'anarta ba, ko kuma kana yin abin da ya ci karo da ita, ko yana warware ta. Da haka shi sai malai ya ce ba furta ta ba da farko. In ka furta din, to kai kokari ka san ma'anarta. Da kaji an ce ga wani za a yi lecture ko za a yi wani bayani akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kaje ka saurara, dan ka san ma'anarta, ya zamto kana dauke da ma'anarta. Sannan ba wai kawai dan ka furta ta ka san ma'anarta kuma shikenan ba, walla amali bi muqtadahuma, da kuma yin aiki da abinda waɗannan kalmomi suke hukuntawa. La ilaha illallah akwai abinda take hukuntawa, muhammadur rasulullah akwai abinda take hukuntawa. Ka san kana furta ta, eh, ka san ma'anarta, eh, to kuma kai aiki da abinda la ilaha illallah take hukuntawa. Ta hukunta kar ka bauta ta wa kowane abun bauta sai Allah. Ta hukunta kar ka nemi ainihin abin da ba a nema a wajen Allah, ka neme shi wajen wani Allah. Ta hukunta kada kai shirka karama ko babba. Muhammadur rasulullah ta hukunta kar ka kirkiri bid'a, kai riko da sunnar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan shine muqtadaha, lakin man shahida Allah ilaha illallah, sai dai wanda ya shaida babu abun bautawa sai Allah, yana kalmar shahada. Wa anna muhammadar rasulullah, amma annabi muhammad manzon Allah ne, fa innahu la yuqbalu minhu, in dai iya da baki kawai yake fada, to ba za a karba ba, ba za a karba masa wannan kalmomi guda biyu ba. Fa in istaqama, to fa innahu yuqbalu kai ko, lakin man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa innahu yuqbalu min, amma duk wanda ya shaida babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah, kuma ya yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne, fa innahu yuqbalu minhu, to za a karba daga gare shi. Fa in istaqama alaihima, idan ya tsaya akan waɗannan kalmomi guda biyu, fa huwa muslim, shi ake cewa musulmi. In ka ji an cewa mutum musulmi, to shine wanda bai bautawa kowa sai Allah, bai koyi da kowa a addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan a karan farko shine musulmi. Wa in zahara minhu ma yunaqidhuhuma fa innahu yakunu murtadda, amma idan abinda ke warware waɗannan kalmomi ya bayyana daga gare shi, ya bayyana a aikin sa, to shi ake kira murtaddi, yayi ridda. In ka ji an ce mutum yayi ridda, to bayan ya faɗi wannan kalmomin yana aiki da su, sai kuma aga yayi wani aiki da ke warware su, to yin abinda zai warware la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shi ake kira ridda. In ka ji an ce mutum murtaddi, to ya shiga kuma sai ya aikata wani abu da ya fitar da shi, ya shiga to kuma da yayi ridda ya fita ke. Da kaga kenan, kana ma buƙatar ka san wai menene yake warware ta. Yanzu ka santa, ka san ma'anarta, kana aiki da ita, to kuma har yanzu akwai sauran aiki, sai kuma kai kokarin sanin me ke warware ta, da me da me da me zaka yi la ilaha illallah ka ta warware, me da me zaka aikata Muhammadur Rasulullahi dinka ta warware. Akwai sai akwai kuma malamai sun yi rubuce rubuce, akwai nawaqidul Islam suna nan, malamai sun yi rubuce rubuce a cikin littafai. Da haka akwai abin da ke shigar da mutum musulunci, akwai abin da ke fitar da shi, akwai abin da zai sa la ilaha illallah mutum ta zama karbabbiya, akwai kuma abin da ke warware ta. Wa ma'ana shahadati alla ilaha illallah, ma'anar shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah. An ta'ataqi da biqalbika, ka kudurce hakan a zuciyarka, ka kudurce har cikin zuciyarka ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah. Wa antan dika bi lisanika, kuma ka furta hakan da bakinka, kar ka kudurce iya zuciya kawai kai gum, ba a taba jin ka furta kalmar shahada ba, a wannan ba zai mai da kai musulmi ba. Ana so ka kudurce a zuci, sannan ka furta da harshenka. Wato kirru wata tarifa bi annahu la yastahiqu li ibadati illa Allah, sannan wato kirru ka tabbatar, wata tarifa ka yadda, bi annahu cewa la yastahiqu li ibada ba wanda ya cancanta a bauta masa illa Allah sai Allah. Wa anna kulla ma'budin siwahu, duk wani abu da kaga ana bautawa wanda ba Allah ba, fa huwa batilun, ƙarya ne. Wa ibadatuhu batilatun, kuma wannan bautar da ake yi wa wani wanda ba Allah ba rusasshiyar ibada ce, ba karbabbiya ba. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Zalika, wannan abin kenan, ko zalika abin da ya gabata na bayani, bi anna Allah, ana so a gaya maka cewa hakika Allah huwa al-haqq, shine abun bauta na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi, kuma hakika dukkan abin da suke bautatawa koma bayan Allah, huwal batilu, shine abun bauta na ƙarya. Wa anna Allah, ka sani Allah huwal aliyu, shine madaukaki alkabiru mai girma. Wa ma'ana shahadati anna Muhammadar Rasulullah, wannan shine ma'ana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, shine karka bautatawa kowa sai Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, wa ma'ana shahadati anna Muhammadan Rasulullah, an ta'tarifa zahiran wa batina, ita kuma ma'anar shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne, shine an ta'tarifa ka yadda, zahiran wa batinan, a waje wato a fili da boye, bi annahu Rasulullah, a fili ka yadda, a zuciyarka ka yadda Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma manyan iku bilisani, amma duk wanda yake furtawa iya harshensa, wala ya'tarifu fi batinihi bi risalati, amma bai yadda ba da manzancin annabi Muhammad a zuciyarsa, fa huwa munafiqun, wannan shi ake cewa munafiki. In ka jana munafik, to shine wanda ya bayyana da a fili ya yadda da manzancin annabi Muhammad, amma a zuciyarsa bai yadda ba. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala yace, idza ja'aka almunafiquna, idan munafikai suka zo maka, qalu, za su ce, nashhadu, mun shaida, innaka la rasulullah, kaga a zahiri kenan. Idan munafikai suka zo maka, za su ce, mun shaida kai hakika manzon Allah ne. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, lalle Allah ya san kai manzansa ne. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, amma Allah ya shaida munafikai ƙarya suke, ba da gaske suke ba. Suratul Munafiqun aya ta 1, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna fadin abinda ba shi bane a cikin zukatansu da bakunansu, suna fada a baki abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu. Munafiki shine mai irin wannan dabi'ar, shi yasa yake da matsala. Allah ya raba mu da munafurci. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kuma in ba Allah ba, ba mai iya bankaɗa asirinsa. A zahiri ga abin da ya faɗa, amma a baɗini kuma ba haka ba ne. Na ba ta an gane. Shi ne ma'ana, ya ƙuluna bi afwahihim, suna faɗi da bakunansu, ma laysa fi qulubihim, abin da ba shi ba ne a cikin zukatansu. فيتلخص معنا شهادة أن محمد رسول الله za a dunkule ma'anar shaidawa ba annabi Muhammad manzon Allah ne wannan kalma za a iya dunkule ta fi a cikin da'atuhu fi ma amara da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabi ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a in kana da abubuwan nan guda hudu lalle kalmar shahadaka da cewa ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne da gaske ne da'atuhu ya zama a ga kana yi wa manzon Allah biyayya fi ma amara cikin abin da ya bada umarni annabi yana bada umarni za a ga kai sannan nabiyu wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari aka ce annabi ya faɗi kaza ka ce ka yadda wajtinabi ma naha anhu wa zajara da nisantar abinda manzon Allah ya hana kuma ya tsawatar aga duk abinda annabi ya hana baka kewayawa ta area gurin duk abinda aka ce annabi ya ja kunne ya tsawatar yayi tsinuwa ko yayi la'anta ko yayi tir ko yayi Allah wadai da wanda ya aikata wannan ba za a ganka ba a cikin gurin ba za a ganka ba gurin alamar Muhammadur Rasulullahi dinka ta gaske ce wa Allah ya ubada Allah sannan in ka tashi sallah in ka tashi alwala in ka tashi azumi in ka tashi aikin haji duk ibadar da zaka yi a ga ka baka bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abinda manzo Allah ya shar'anta shikenan in ka tashi sallah kana kokarin kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi azumin ka kana kokari kai azumi irin na manzon Allah in zaka je aikin haji kana kokari ka kwaikwaye aikin haji irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kana da waɗannan abubuwan guda hudu shine ma'anar Muhammadur Rasulullah da kake ta maimaitawa kuma duk musulmi yana maimaitawa in ka faɗi Muhammadur Rasulullah abinda kake nufi zaka yi wa manzon Allah biyayya cikin umarninsa zaka gaskata shi cikin labaransa zaka nisanci abinda ya hana kuma ya tsawatar zaka bautatawa Allah ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar Muhammadur Rasulullah haka nake haka kake to sai a tsaya a duba tun yanzu akwai lokacin gyara in kaga akwai inda cikin hudin na akwai wanda baka cika ba to sai kai kokari ka cika Allah ya bamu dacewa me ake nufi da yiwa manzo Allah biyayya cikin abin da ya bada umarni da'atu fi ma amara ma'ana sa fa idza amara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi amrin idan aka ce manzo Allah ya bada wani umarni fa innaka tamtathilu za a ga kana aikata wannan umarnin ba za ka dinga ganin kai anya gaskiya kai kana da option kana da zabi kana ganin anya yanzu mutun yayi a'a kawai annabi ya faɗa ya tabbata daga annabi hanya sahihiya hadisin ya inganta kawai ka je ka aikata wa ma kana lil mu'minin ba daidai bane ga mu'mini namiji wala mu'minatin ba daidai bane ga mu'mina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani umarni Allah ta'ala ya hukunta umarni ya hukunta wani al'amari manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani al'amari to ba halin mumini bane namiji ba halin mumina mace bace a lokacin da Allah ya hukunta wani al'amari ko manzon Allah ya hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zamto suna da wani zabi game da al'amarinsu ba za ka taba samun mumini yana da wannan dabi'ar ba annabi yayi umarni ko Allah yayi umarni amma yaga shi yana da zabi a cikin umarnin da aka bayar wannan ba halin mumini bane wa man ya'si Allah wa rasula Allah ta'ala yace duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah faqad dhalla ya bata dalalan mubinan bayyanannan bata batan da kowa ya san duk wanda ya bar tafarkin manzo Allah batacce ne wannan bata ne wanda yake ba wani alungu yake ba sai an yi dogon sharhi da dogon bayani ba mutun ya bar umarnin Allah ya bar tafarkin manzo Allah wannan har sai an yi dogon sharhi batacce ne kawai shi yasa Allah ya ce fa innahu faqad dhalla dalalan mubina wanda duk ya saba wa Allah ya san saban Allah ne ya saba wa manzon Allah ya san saban manzon Allah ne faqad dhalla wannan ya bata kuma batan da ba sai an kai ruwa rana za a gane batan ba dalalan mubina bata ne wanda yake a fili Amin. Yake cewa tasdiquhu fima akhbara. Kaga kenan wannan kalmar ta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana da sauki a baki amma tana da nauyi wajen ruko da ita. Daga cikin abinda kalmar Muhammadur Rasulullah take nufi, tasdiquhu fima akhbara, gaskata manzon Allah cikin abinda ya bada labari. Sallallahu alaihi wasallam أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة. يا تبت أحاديثي إن قتتو من زن الله صلى الله عليه وسلم يا بعد الأبار وسأل أمرا نغيبو وأن دسك وچه دكما وأن دزاس فارونا نغبا فيصدق فيما أخبر به تو سي أغسكة من زن الله چكين أبين دي بعد الأبار وهو لا ينطق عن الهوى domin manzo Allah baya magana san zuciya, baya magana bisa san zuciya. In huwa illa wahayun yuha, ba wani abu yake fada ba sai in wahayi ne aka yi masa. Rasulun ko nabiyun bighayril wahyi la yatasarrafu, annabi ne da baya iya tasarrufi, baya motsawa daga nan zuwa can, baya aikata wani abu sai da umarni, sai da wahayi. Da haka وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد labarin wani abu karkace kwakwalwarka bata kama ba dama ai ba komai kwakwalwarka za ta kama ba domin kwakwalwarka tana da limitation shi yasa ba a so ka gabatar da kwakwalwa ko ainihin wato hankali wajen fahimtar nassi ka yadda nassi yana gaba da hankali ba hankali bane gaba da nassi domin da ka shiga wannan to ka shiga cikin ainihin wato ƴan wato abin nan ka shiga cikin falsafa ka shiga cikin ainihin wato masu ilmul kalam to kuma nan kuma sai inda Allah ta'ala ya tsare mutum in ba Allah ya tsare mutum ba kuma ya halaka kenan dan haka annabi ya faɗa eh kawai ka yarda wannan irin imanin sayyidina Abu Bakar kenan abinda tunani ba zai kawo ba kwakwalwa da wuya ta kama annabi ya ba wa Abu Bakar labari Abu Bakar ba wani dogon nazari ya ce ya yarda shi yasa ya zama siddiqu din ai radiyallahu anhu fa akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam siddiqun wa yaqinun labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma tabbas ne la yatadarraqu ilaiha shakkun ba ko kwanto baya kwankwasa wa labarin manzon Allah kofa idan manzon Allah ya bada labari ko kwanto baya iya kwankwasa wannan labarin ba wani kokwanto ma'ana kakkai wata shakka idza sahhat anhu sallallahu alaihi wasallam in dai labarin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ma'anar Muhammadur Rasulullah shine ka gaskata manzon Allah cikin duk labaran da ya bayar wajtinabu manaha anhu wa zajara da kuma nisantar abinda yayi hani kuma ya tsawatar ijtinabu manaha anhu ar-rasul wato nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa zajara anhu kuma ya tsawatar wadhalika liqaulihi ta'ala wannan ku saboda fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasul abinda manzon Allah ya baku fa khuzuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu abinda ya hana ku fanta huku hanu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha shadidul iqab lalle ku sani Allah mai tsananin ukuba ne suratul hashr aya ta 7 gaba ta karshe wa Allah ya ubadallahu illa bima shara'a ma shara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muballighan anillahi jalla wa ala duk abinda manzon Allah ya shar'anta shi ma mai isar da sako ne daga wurin Allah ka gane wannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ikon shar'antawa duk abinda yazo da shi na shari'a isar maka da sako yayi daga gurin Allah wa hadha yanfil bid'a kaga kenan wannan ya kore bid'o'i wal muhdathat da kirkirarrun al'amura wal khurafat da karerai wannan ya kore wannan allati lam ya'mur biha annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da sunan ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yayi umarni a yi ba to ya fada cikin bid'a ba a yin ibada sai ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da iko ba ka da hurumin ka kirkiro wata ibada ka ce tana da falala ba daga manzon Allah ba kuma a saurare ka wannan shi ake kira bid'a sallah ce ka kirkiro wani zikiri ka kirkiro wani salati ne ka kirkiro wata ibada ce ka kirkiro wannan ba za a karba ba dan baka da ikon shar'antawa. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam shar'antawar ba daga gare shi take ba, daga gurin Allah take.
Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Man amila amalan, Annabi yace duk wanda ya aikata wani aiki, karami ne ko babba, laysa alaihi amruna, manzo Allah yace ba mu muka bada umarnin ai wannan aikin ba, fa huwa raddun, ba za ka karba ba. Kar ka bata kanka lokaci. Babu wata ibada da zaka aikata ba daga manzon Allah ba ta zama karbabbiya. Shi yasa duk wata ibada ka tabbatar akwai stampin manzon Allah akan ta kafin kai. In ba haka ba, to zaka sha wahala, zaka bata lokaci, kuma ka ba lada. Shi yasa suka ce ma abocin bid'a kamar wanda zai yi tafiya ne yayi guzuri da yashi. Tafiya ta kama, wannan ya samu yar gurasa sai ya zuba a cikin jaka, wannan yayi guzurin garun kwaki, wannan an ma garun kunu, wannan an masa dan wani cincin din sa, shi kuma da ya tayi sai ya samu yashi sai ya zuba a buhu sai ya dauka. La yusminu wa la yughni min ju'in. Yanzu lokacin da aka yada zango, aka ce kowa ya fito da guzurin sa ya ci, zai ci yashi? Kaga ga nauyi, ga kuma ba amfani. To sun ce shine wanda ya je wa Allah ranar tashin alkiyama da bid'a, yayi laftun kaya kuma ba shi da sakamako, ba shi da mizani, ba za a dora wannan aikin a sikeli ba, ballanta na har a dauka wato yayi wani abun kirki. Kuma kamar yanda muka sha maimaita, shi fa shedan ya fi son kai bid'a sama da ka saba wa Allah. Gara tuburan kai bid'a, shi shedan ya fi son haka, domin duk wanda yake saba wa Allah akwai yiwuwar wata rana zai tuba. Amma kaga shi fa mai bid'a fa ba shi yake bin Allah. Duk wanda yake yin bid'a gani yake lada yake samu, da kaga yana bin Allah ba shi ne, sakamako yake jira ba shi. Shi yasa suka ce shi shedan akwai turaku da yake da su iri-iri. Daga cikin turakunsa in dai ya buga ya raya mutum yake zama mushriki, to zai yi kokari mutum ya zama cikakken dan bid'a. In ya samu nasarar wannan, to shikenan ya gama da mutum. Allah madaukakin sarki ya tsare mu duka. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Sanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku ina muku kashedi da fararrun al'amura. Kowane al'amari ko ya kai shekara 1000, in ba manzon Allah ne mai stampi ba, shi ma fararre ne. Kar ka ce to ai an dade ana yin wannan bautar, ko an dade ana yin wannan ibadar. Duk dadewarta in bata biyo ta ofishin manzon Allah ba, manzon Allah ya sa mata hannu, komai dadewarta, komai shekarun wanda ya kirkiro ta, komai girmansa, Allah ta'ala ya ce a gaya maka ba za a karba ba, dan ba wanda aka aiko ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi kadai Allah ta'ala ya ce in ka bi shi ka tsira. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Alaikum bi sunnati, manzo Allah yace na hore ku, ku rike sunnata, wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da sunnar khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin, masu shiryarwa min ba'di bayana. Tamassaku biha, ku kankame sunnar annabi ku rike ta, wa 'addu 'alayha bin nawajizi, ku rike ta ku cije ta da hakoranku dan kar a kwace. Wa iyyakum muhdathatil umuri, a hirdinku da sababbin al'amura a addini. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, dukkan fararran abu a addini bid'a ne. Wa kulla bid'atin dalala, duk wata bid'a kowane ne ya kagota, to wannan bid'ar bata ce. Wa kullu ibadatin lam yashra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dukkan wata ibada da manzon Allah bai shar'anta ta ba, fa hiya batilatun, kaka bata wa kanka lokaci, in ma kai batacciya ce ba za a karba ba. Wala thawaba alaiha, ba lada ko nasisin kwabo a kanta. Bal fi hal ithmu, bal ma laifi ne a cikin wannan. Ka zama kishiyar manzon Allah kenan, an aiko shi ya zo da wa mutane da ibada, ya zo wa mutane da addini, kai ma an aiko ka ne kenan. Annabi bai cika addini ba, kai ka zo ka cika. Da kaga shi ma abocin bid'a, tuhumar Annabi yake ma da Annabi bai gama isar da sako ba, domin duk wanda yake cewa ga wani wata ibada mai kyau ce da lada, Annabi bai ba, sahabbai ba su san da ita ba,
to kamar yana tuhumar manzancin annabi. Annabi da yace ranar hajjatul wada yace hal ballagtu, ashe bai isar da sako ba, ga wata ibada za a shiga aljanna da yace, amma annabi ya koma zuwa ga Allah bai fade ta ba. Kamar haka mai bid'a yake nufi, li'annaha bid'atun, domin bid'a ce, wal bid'atu tub'idu anillah, ita kuwa bid'a tana nesantar da mutum ne daga Allah. Wala tuqarribu ila Allah, da dai bid'a bata taba kusanta mai yin ta ba zuwa ga Allah. Bid'a bata kusanta mutum zuwa ga Allah. Abinda ke kusanta mutum zuwa ga Allah shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ake nufi da Muhammadur Rasulullah. Wannan bayanin shi ake nufi. Da aka duk lokacin da kace Muhammadur Rasulullah, ana kyautata maka zatan ka hada waɗannan abubuwan da kaje an fada.
Lokaci yayi. To insha Allah an ce lokaci yayi, sai mu tsaya mun zo kan wata gaba. Wa alam anna na'am. Mun ce uku. A to za mu iya ƙara, akwai minti uku.
Qauluhu yace wa alam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yace ka sani farkon musulunci shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammadu bawan sa ne, manzon sa ne. Hadha ar-rukun al-awwal, wannan shine rukuni na farko. Wa huwa al-madkhal, kuma shine gate, ita ce kofa, ita ce mashiga zuwa musulunci. Thumma yati ba'dahu as-salatu, to sallah fa sai daga baya, sai bayan kalmar shahada sallah za ta zo. Thumma yati ba'dahu az-zakatu, sannan zakata biyo baya. Thumma sawmu ramadan, sannan azumin watan ramadan. Thumma hajju baitillahi al-haram, sannan aikin haji. Thumma baqiyatu shara'i'id-din, sannan sauran shari'o'in addini kulliha, dukkanin su tabi'atun lishahadatayn, masu yin biyayya ne ga kalmar shahada. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Qawluhu wa anna ma qala allahu kama qala wa la khulfa lima qala wa huwa inda ma qala. Ma qala allahu jalla wa ala, abinda Allah mai girma da daukaka ya fada, fa innahu kama qala, haka abin yake kaman yanda ya fada. La yatadarraqu ilayhi shakkun abada, babu kokonto daidai da misqala zarratin a cikin abinda Allah ya fada har abada. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa man asdaqu min Allahi haditha, wa ya kai Allah gaskiyar zance. Wa man asdaqu min Allahi qila, wa ya kai Allah gaskiyar magana. Babu. Ai la ahada asdaqu min Allah, ma'ana babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana. Wa idha wa'ada, shi yasa in Allah ya alkawari subhanahu wa ta'ala, wa'adan ya alkawarta wa mutum wani alkawari, fa innahu la yukhlifu, Allah baya saba alkawari. Wa'ada Allah, alkawarin Allah, la yukhlifu Allah wa'ada, Allah baya saba wa alkawari, baya saba alkawarinsa. Fa idha wa'ada, idan Allah ya alkawari, fa innahu la yukhlifu wa'adahu, baya saba alkawarinsa. Wa idha tawa'ada, amma idan Allah ya alkawarin azaba, faqad ya'fu, yakan ya'fuwa. Kaji fadin rahmar Allah, in yace zai baka, baya sabawa, zai baka. Amma in yayi alƙawari yace za ku ga mu, zai maka uquba, zai iya maka afuwa kuma. Jalla wa ala. Fa hunaka farqun bainal wa'd wat tawa'ud, akwai bambanci tsakanin alƙawari da kuma narko, akwai bambanci. Al wa'du la yatakhallafu abada, alƙawari baya sabawa har abada. Wa amma tawa'udu, amma alƙawari na narko na azaba, fallahu jalla wa ala, Allah mai girma da daukaka, kad ya'fu, yakan yi afuwa. Wa yasmahu, ya yafi. Wa qad la yuqi'ul wa'ida, sau da yawa ma baya aiwatar da narko in yace zai yi. Rahmatan minhu, wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlan minhu, kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala kai mana rahama, Allah kai mana falala. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin